More music at houseofsongs.com.
Ta kauna ba bance ban san yarda ba ba dan daukar fansa ba amma na ka sagane cikin kuwa ce jaruma ta sai sa yarda da tunanin mallakin ki to amma wannan sashi na na ce min ka nabi dan ban san ta da usuma a zuciya sai in ce miki laubi to ki bi na sanni idan sa'ar ki ta cin me na zanabi ne ma Soyayya sa'a ce dan haka bani ba yarda.